الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تثبت قال ما جرما دغوايا دي كثر تامن حقوا ا wannan yammacin asabar a yawon 29 ga wata na hudu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa hukun watan 12 miladiya ta 2021 aywa hudu ga wata na 12 shekara ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zama tu darasi na 11 a cikin littafin al-aqidatu as-safariniya al-aqidatu as-safariniya mun tsaya daidai baiti na 84 za mu tashi baiti na 85 a cikin fasalin da yake magana akan abin da ya shahi magana game da zurubai sannan kuma da abin da yake da alaka da su zurubban bayan malin ya ambata mana cewa irin kalan laifuka da sauran abubuwa makamantan wannan baiti na ƙarshe da muka tsaya shine maliki ta wa man yamutu wa lam yatub min al-khata fa amruhu mufawwadun li dhil adha dukkan mutumin da ya riga ya mutu sannan kuma wa lam yatub bai tuba ba min al-khata daga abin da yake kuskure ne mana gashi na mutum ne ana rayuwa da shi yana aikata ayyuka na ba daidai ba a cikin wannan yanayin kuma Allah mai girma da ruwaya sai ya amshi ranshi to yanzu mu da muke rayuwa wanda mun ga rayuwar wannan mutumin kuma ga irin abubuwan da yake aikata na ba daidai ba ya ya kamata mu yi hukunci a kan shi sannan ya cancanta a gare mu bude bakin mu hakkama mishi wani matsayi daga cikin matsayi in ma wuta in ma aljanna male yace wa man yamut wa lam yatub min al-khata yace fa amruhu mufawwadun al-amari shi abin jinginawa ne gawa yace lizil adha ga mai bayarwa shi ne Allah subhanahu wataala misali mutum ne ya mutu yana shaye shaye kaga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa mudminul khamr la yadkhulul janna duk mutumin da ya dawwama yana shan giya to wannan mutum ba zai shiga aljanna ba to wannan hukunci zamu faɗe shi a haka sai ga wani mutum ya zo ya mutu alhali kuma bai tuwo ba daga shan giya ni da kai ba za mu daga bakin gwamnati ce a gidan wuta yake saboda laihin iya daga cikin laihukan da Allah in ya ga dama yana gafarta ma wanda ya ga dama a cikin bayin shi shine Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai yace amma wa yaghfiru ma duna zalika duk abinda bai kai shirka ba to Allah kuma yana gafarta shi amma ba ga kowa ba liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama yana wannan kyauta to shi yasa malamin yace aqida wanda take karkashin Qur'ani da hadisi game da mutumin da ya mutu yana aikata ayyukan sabo fa amruhu mufawwadun li dhil adha al'amarin shi abin jinginawa ne ga Allah mai girma da buwaye sai male yace fa in ya sha ya'fu wa in sha antaqam wa in ya sha a'ta wa ajzala an'am fa in ya sha idan Allah mai girma da buwaye ya ga dama ya'fu Allah sai ya yahi mushi laihin da wani yayi Allah yace na yahi mushi sannan wa in sha antaqam idan kuma Allah ya ga dama sai ya kama wannan bawan da wannan laihin da bawan ya aikata amma kai a yanzu anan ba za ka zo ka ce a wani aiki na ya jima a gidan wuta wannan matsala ne a bangaren da ya shafi fahimtar addini kai hukunci da abin da ya shafi nusus amma ka ayyana wani mutum guda ɗaya ka ce wani dan wuta ne saboda ya mutu yana kaza kuma wannan kazan da yake aikata ba shirka bace ga Allah wannan matsala ne wa in sha an taqama idan Allah ya ga dama kuma sai ya yi intiqami mana ya kama wannan bawan akan wannan laihin da bawan ya aikata amma kuma wa in ya sha a'ta in Allah ya ga dama kuma sai ya bashi gidan aljanna wa ajzalan ni'am kuma Allah ya bashi ni'ima wadda take mai girma to wannan shine mawkifin ahlus sunna wal jama'a game da dukkan mutumin da ya mutu yana saban Allah subhanahu wataala kenan amruhu mufawwadun ila Allah al'amarin shi za a bar abin zuwa ga Allah mai girma da kuwaya amma mutumin da ya mutu yana shirka yana kaza to lalle tabbas wannan in dai ya tabbata ya mutu a cikin wannan aiki to tabbas akwai matsala mai girma shine Allah ya ma kanshi alƙawalin ba zai gafarta wa irin wannan bawa ba Allah kiyaye shi yasa har kullum a bangaren da ya shahi karantarwa ake jan hankalin mutane su nisanci shirka ga Allah subhanahu wataala ita ce matsala mafi girman matsala da in bawa ya mutu tsakanin shi da Allah akwai ta to wannan bawa babu zancen ubangiji ya mishi rahama Allah shi ma kanshi da kanshi alƙawalin haka zamu tashi fasali na gaba malike cewa faslul fi ahli al-inadi wa zandaqati wal ilhad wannan fasali ne wanda zai magana akan ahlul inad sune mutane fandararru masu taurin kai wa zandaqa ko az-zanadiqa sune waɗanda suka wuce suka bar musulunci amma a zahiri ana ga musulmai ne wal ilhad da waɗanda suke mulhidai mulhidi wanda zai kama ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ya ga dama da su akan san ran shi to anan malike cewa waqila fi duruzi wal zanadiqa wasa'ir at-tawa'if al munafiqa waqila an fada fi duruzi game da ad-duruz ad-duruz tana daga cikin kungiyoyin bata wanda bayani akan ta zai zo insha Allah ta'ala suna da wuri sananne kuma har a yau sunansu wannan sunan na ad-duruz shine ake musu wazzanadiqa da zindiqai waɗanda za su riga ɗauko ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su riga karanta su yanda suka ga dama su ma ƙarin bayani zai zo akan su malai ce wasa'ir at-tawa'ifil munafiqa da sauran kungiyoyi waɗanda suke munafukai waɗannan mutane a irin aikin da suka aikata masalan na farko su ad-duruz na biyu kuma az-zanadiqa da sauran bangarorin da suke karkashin waɗannan mutanen shin waɗannan mutanen idan su misali mutum ne yayi zandaka ya aikata wani aiki na zindiƙanci ya zama zindiki ya shiga wata tarbiya wanda ƙarshe ya kai cewa yana ga Allah ko kuma ya ga Allah ƙiri da ƙiri kuna makamancin wannan kaga wannan zandaka ce shi yanzu irin wannan mutum in ya tuba a nan gidan duniya Allah zai amshi tuban shi ko ba zai amshi tuban shi ba maganganu guda biyu magana ta farko malike ta hunaka fi'atun qalu akwai wasu daga cikin jama'an malamai suka ce la tuqbalu tawbatuhum fid dunya duk mutumin da ya zandaka yayi ilhadi shishigi a cikin sunayen Allah ko ayyukan Allah to wannan mutumin koda ya tuba a nan gidan duniya mu ba komu da tuban shi idan akwai daula ta musulunci me za a mushe kawai kashe shi zai yawa la tuqbalu tawbatuhum fid dunya tuban su a duniya ba amsa kenan idan can tsakanin su da Allah subhanahu wataala malaka fala budda min iqamati alhajj alaihim ba makawa dole ne sai an tsayar da haddi a kansu mutumin da zai huto misali ya rika fadan maganganu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganganu na banza ko kuma mutumin da zai huto ya rika fadin maganganu akan haƙƙin Allah mai girma da buwaya maganganu na banza irin waɗannan mutanen malamai suka ce koda sun tuba to ba wani mutane da tubansu ka tuba eh ka tuba to wannan alaka tsakaninka da Allah ne mu aikin mu a nan gidan duniya mu aika ka lahira kawai saboda mutane su san girman haƙƙin Allah da girman haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wannan shine abin da ya faru a garin Kano da wanda mutumin da yake da'awan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin maganganu masu muni kazamtattun maganganun da ko idan yana da hankali ko ba haife shi ba zai jingina masu ba ba magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna a nan wanda ya kirci gidan Kadiriyya wanda Allah ya mishi cikawa shekaran jiya ta yake hukuncin da malumai suka ambata a cikin littafin Ash-Shafa shine duk mutumin da ya zagi manzon Allah kawai kashe shi zai ko da ya tuba in ya tuba da tsakanin shi da Allah da tuban shi amma a nan gidan duniya a bai da alfarmar da zai ci gaba da lumwashi to daga cikin waɗannan mutanen mutane ne kaman kusan kashin mutane guda shida na farko daga cikin su shine as-sahiru boka waɗannan bangare na farko na malamai suke cewa boka ko ya tuba la tuqbal tawbatuhu fi dunya bal yuqamu alayhi al-hadd wa yuqtalu bi kulli hal abinda za a yi shine kawai kashe shi za a yi babu hiran wani ya tuba to tsakaninka da Allah ne tsakanin wannan tuban da kai amma a nan gidan duniya idan za a yi haddi na addini kawai kashe shi za a yi li'anna tawbatahu fi zahiri la tadullu ala tawbatihi fil batin suka ce saboda tuban da yayi a bayyane ne tuba ya bayyana ya tuba ko to anya haƙiƙani haka ne ya tuba da gaske ma ko kuma hira ce kawai ko wani abu ne tilasta shi kamar yadda shi ma wancan ai haka yi daga baya kuma ya ce ah ya janye yana ba al'umma musulmi gaba ɗaya haƙuri kuma hallo ya sake kuma hallo ya sake kuma cikin abin da ya fito to ya tuba ne tsakanin shi da Allah ko kuma yana tsoron haddi ne ko na makamancin wannan shi dai kawai fa yuqtalu shi boka ko ya musulum ko ya tuba kashe shi zai malaman da suka bada wannan hukunci suka ce li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haddu sahiri darbatun bisayf haddin da yake kan mai tsahi shine a sabke wuyan shi da takobi wannan shine haddin shi wali anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kataba umar ibn al-khattab lokacin da yana amirul mu'minin mai yayi shi rubuta wasiƙa aka rubuta ta gwamnati da sunan gwamnati aka rarraba a cikin duk inda ake shari'ar musulunci cewa an iqtulu kull sahirin wa sahira duk wani boka namiji ko mace kawai ku kashe shi anan suke cewa walam ya'mur bistitabatihim umar bai nema ta ku nema su tuba ba cai kawai an iqtulu kull sahirin wa sahira duk boka namiji ko mace kawai a kashe shi suka ce dubi zuwa ga wannan wannan shine mutun na farko wanda in ya aikata irin wannan aiki na bokanci to abin da yake jiran shi a shari'ar Allah idan ana hukunci da shari'ar Allah shine a kashe shi to irin waɗannan hukuncin su ne idan ka zartar sai mutane su riƙa abin yayi tsauri wannan bokan mutun nawa ya haukata ya zama sababin haukatawan mutanen da wataƙila shi da kashi bai iya lissafa su ya zama sababi na raba uwaye da ɗiyansu ya zama sababi na haɗa wanda bai kamata su haɗu ba mutum da shu'urin shi baya so ya haɗu da wani a matsayin ya haɗu ta haɗu da wani a matsayin miji ko ya haɗu da ita a matsayin mata amma bokaye suna yi za su zama to sababin da za su shiga su huta su ɗauki sababin da addini bai yarda da shi ba su zalunce ta su zalunce shi fasikanci nawa ake matan mutane nawa aka lalata ɗiyan mutane nawa aka lalata ta hanyar bokanci ko tsubu to mafi yawa idan ka tashi a duniyance in ana kallon hukuncin addini sai a kalli abun a huskar to yanzu shi wannan kashe shi za a yi yau shi mutum nawa ya kashe mutum nawa ya kashe ko kuma misali irin ɓarawo a ce hukuncin da aka yanke mashi shi ne za a gundule mashi tafin hannun shi sai a ce za a gundule mashi tafin hannun shi yau satar da ya ma wani da mutuwa ma da tafin zo mashi sarki mutum ne zai ba da rayuwar shi ya sadaukantar da rayuwar shi saboda neman ya rufa ma kanshi asiri kawai sai ya zo cikin dare guda cikin ƴan mintuttuka sai ya sake lissafin gaba daya shi wanda aka masa tambayar haƙi ta daukantar da rayuwar shi da lokacin shi da ya bata duka ya tashi a tutar babu a shari'ar Allah ita ce shari'a duk wanda ba shari'a ba ta Allah ba kame kame ne hira ce kawai da surutu wallahi kuma banda hayaniya da ruku ba abin da yake cikin ta da soyayya soyayyar zuciya mutum na biyu wanda in ya siffantu da wannan hali shi ma ba za a karbi tuban shi ba koda ya tuba malaman suka ce kashe shi za a yi shine sune az-zanadiqa waye zindiki mali ya ce wa humul ladhina yuzhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra sune wanda za su bayyana a bayyane cewa masu imani ne amma kafirci ne a cikin zukatansu mali ya ce wa humul munafiquna sune munafikai yace wa az-zanadiqa jam'i ne na az-zindiq yace wa huwa alladhi yatazaharu bil islam wa yubtinu al-kufra wa az-zandaqa fahaza idha umsika wa thabata alayhi az-zandaqa idan kama irin wannan mutum aka tabbatar da cewa lalle musulunci shi kawai a bayyane ne amma haƙiƙanin abin da yake cikin zuciyar shi kafirci ne wannan mutum me zai yi fa innahu yuqtalu kashe shi za a yi walau azhara al-islam walau azhara tauba koda ya bayyana cewa ya tuba shi ma kashe shi za a yi haddi akan aikin da ya aikata misali irin wannan da malamai suke yi kamar misali mutum ne ya zo ya sata sai ce ya tuba kaga ana bukatar ya maida wannan haƙƙin da ya doko na wannan mutumin dole sai a lokacin da ya maida tuban shi da zamanto tuba ne karbabbe amma ga kayan mutane a hannun kuma ka rika hirar ka tuba a babu wannan hirai mutum na uku al-malahida sune mulhidai masu shishigi a cikin sunayen Allah wanda zaka samu da yawa wani yana kawo ya ci gyaran Qur'ani wanda an samu irinsu Taha Hussein ya je Amurka ya yi karatu ya komo yake ga cewa larabcin ma da yake cikin Qur'ani duk akwai gyara a cikin shi subhanallah zindiki ne ko ka ce mulhidi ne shishigi a cikin harkar Allah malice waɗannan mutanen kuma kal isma'iliyati kamar akwai wasu mutane ake kiransu da suna al-isma'iliya ƙarin bayani zai zo akan su a gaba insha Allah wa duruz wal alawiyya yake cewa wa tawaifil batiniya da dukkan sauran ƙungiyoyin da suke ga cewa akwai wani abu batini akwai wani abu zahiri mafi yawancinsu waɗannan mulhidai ne me ilhadinsu shine su dokar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita suna ga su busa ciki yana ga shi yanzu a matsayin shi na malumtar da yake ji ya kai matakin da shi ma ya talaqqal awamir min Allah subhanahu wa ta'ala yana ga shi ma yanzu daga Allah yake amsowa ba ruwan shi da abinda manzo Allah ya zo da shi akwai su kuma a yau to na ilhadi ne duk irin wanda yake da wannan hali da wannan ɗabi'a kama shi kashe shi da ko da ya ce ya tuba to malai yake cewa ana ad-duruzu su kuma wannan duruz din su ne ta'ifa ce min al-isma'iliya an jingina su zuwa ga Isma'il ibn Ja'far as-Sadiq allazi tantasibu ilayhi al-isma'iliya wa huwa bari'un minha ɗaya daga cikin jikokin Ali ibn Abi Talib Allah ƙarin ra'a gare shi suna jingina kansu zuwa gare shi amma shi bayya da alaka da su ko ta kusa ko ta nesa daga cikin waɗannan ƙungiyoyin su wannan Isma'iliya su kuma nisba ce ila Isma'il ibn Ja'far as-Sadiq mi suke cewa innal khilafata ba'da abihi Ja'far suka ce Isma'il dan Ja'far as-Sadiq suka ce wai khalifanci bayan baban shi zai koma zuwa gare shi zai koma zuwa ga dan ku kenan in baban ya mutu Ja'far as-Sadiq in ya mutu zai dauki mulkin Isma'il ko suka ce ma annahu mata qabla abihi tare ta shi Isma'il in kahin mahaifin shi Ja'far ya rasu shi tuni dan ya rasu amma kuma a ƙida su wai in mulkin baban in ya mutu mulkin zai koma khalifancin zai koma hannun dan shi kuma dan alhali ya riga ya mutu ya za gane wannan rudu kawai da hayaniya da hanyar bata qalu suke cewa inna hantaqalat ila ibnihi muhammad ibn isma'il fa muhammadun halla mahalla abihi sannan kuma wannan aqida ce daga cikin aqida irin ta budiya wanda suke ga duk mutumin da ya mutu ba mutuwa bane a ran nashi ne tashi ya koma zuwa wani halitta na daban idan misali mutum yana aikata aiki madagarci kana sallah kana wane ne mutumin kirki ne kai in ka mutu wai ran sai ya tashi sai ya koma jikin wani tsuntsu sai ka rika shawagi a cikin duniya kana harkokinka idan ko mutum wai lalace rika aikata a rayuwar shi idan ya mutu sai a dauke ran shi sai a sa ma shakki ko a sa ma kare sai ya tawala ai talabta mushi kaya da musabba makamantan wannan to waɗannan duka suna daga cikin tawaiful batiniya akwai kashe-kashe da yawa a cikin su to wannan shine mutum a mutum na uku sune kenan al-malahida kenan zindiqai da bokaye da su waɗanda suke shishige a cikin sunan Allah ko kuma da al'amarin Allah subhanahu wata'ala mutum na hudu shine al-munafiqu shine munafiki kai tsaye idan ka ce an-nifaqu kuma huwa izharul islam wa ibtanul kufr mutum ya bayyana cewa shi musulmi ne amma a cikin zuciyar shi kafirci ne a ciki malike cewa haza huwa nifaqu li'tiqadi bimana aqidar shi abinda yake cikin zuciyar shi shine kafirci zantan tagariya kafircin da yake da alaka da wannan munafuci shi ko munafuci da irin matakin da zai kai dan adam bayan ya bar duniya bai tuwa ba wannan mutumin zai kai matakin da a gidan wuta masuliya kasa kasa Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to irin wannan munafuci ko ba ana kina shi da akwai munafuci wanda yake i'tiqadi munafuci wanda mutum ya kudurce a cikin zuciyar shi akwai kuma an-nifaqul amali munafuci na aiki bima'ana wannan hali ne na munafukai sai aka yi katari ko kuma aka yi rishin dace wanda daga cikin musulmai ya aikata wannan aikin to ba a iya cewa wannan mutumin kai tsaye munafuki ne a munafuci shi munafuci ne amali wa laysa nifaqan i'tiqadiyyan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiqi salasu alamomin munafiki ta bangaren aiki kenan mutum ya aikata wani aikin da yake wasafta shi da cewa yayi hankali yana dabbe ya fada munafici manzon Allah yace idza haddatha kadhaba dihiran da zai kariya ce gaba sai ya minti 30 yana magana amma a cikin minti 30 din nan a ciki gaba ɗaya da wa'ala ka samu minti 5 gaskiya duka kariya ne wa idza wa'ada akhlafa in yi alqawli dubu to a cikin alƙawalin nan da yayi da wahala ya alƙawali ɗaya ko biyu su sha sauran gaba ɗaya saba su sai zai yi ta alƙawali amma bai cika ba bal hasali ma dadam in ya kai irin wannan matakin shi da kanshi alƙawalin da ya ɗauka dama a ran shi da ya ɗauki alƙawali ya san ba cika ba sai wannan matsala ne a cikin rayuwar musulmi sannan kuma wa idza tumina khana iya daga cikin alamar munafiki aka bashi aka amince mishi ta haici a amince mishi a bashi wata amana sai ku ji kanku an kara ya rubuta da ku gaba daya wannan shine zamba cikin aminci an amince mishi ku kuma kai zambace ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi afqalu ssalati ala almunafiqin salatu al-isha'i wa salatu al-fajr mafi yaunin sallah akan munafikai ita ce sallar asubahi da sallar isha'i saboda akwai duhu ba kowa yake ganin su ba kuma ana cikin harakoki da ka kawai he su shahara ita gaba ɗaya su barta ba sa kula da ita ko kuma ba sa kula yin ta a cikin jami abinda so ga dama suke in ya tashi daga barcin shi na dare zai tashi ya sallah bai da alaka da abin da ya shafi masallaci da asuba ya sallah to waɗannan duka nifaq ne wanda yake amali wa laysa i'tiqadi in i'tiqadi ne wanda kafirci shi kuma wannan matsala ce mai girma wanda mutum yana sama an-nuqtatul hamra wajibi ne akan shi gaggawa da tuba ya rabu da waɗannan halaye na munafiki mutum na biyar wanda malaman suke cewa ko da ya tuba ba za a amshi tuban shi ba tuban shi tsakanin shi da Allah ne amma hukuncin shi anan kawai kashe shi zai bayan munafukai kaga munafukai sun kawo tarnaki a cikin tahiyyar musulunci tarnaki ba na wasa ba kuma ko a yau ko a cikin rayuwar yau da gobe ba mutum mai wahalar sha'ani kan munafiki saboda iya da dubul fas mana bangare biyu gare shi inna sharran nasi man yakshuru li ina yalqani wa in ghibtu shatamani mafi sharrin mutane shine wanda in kuka hadu za ku kai sa yana bude hakorin shi ana kadariya ana abubuwa amma kuma yana juya kawai sai fara zagin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'anat da munafikai ya wahala da su sosai yake cewa Aisha in ba dan kar da al'umma su ce Muhammad yana kashe sahabban shi ba yana kashe wanda suke tare da shi yace wannan munafikan da ya kare da su saboda suna wahaltar da tahiyyar musulunci ibtila'in da jarrabawa. Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine shugaba jagora da duk wani munafikin da aka yi a duniya, kuma shi da dauki tutar munafici a gobe kiyama. Wannan mutum ya tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin tutarwa. To dan haka munafici idan mutum sai fata da wannan hali, shi ma aka kama shi aka tabbatar da munafiki ne, to kashe shi da ai. In ya bayyana cewa ya tuba, wannan tuban shi tsakanin shi da Allah ne, amma daga nan gidan duniya za a yi kashi lahira. Mutum na biyar, man takarrara riddatuhu aw riddatahu, mutum wanda riddan shi rika mai maituwa, yayi imani ana cikin ta, yace kai abin da ba haka bane, kawai sun hasa a kwana biyu komo a kwana biyu ya huta, yana zuwa yana zawa, to wannan mutum shi ma koda ya tuba yace kai a yanzu na komo shikenan babu zancen huta, shi ma kashi shi zai. In ya da gaske yake ya komo, wannan ya amfane shi a wajen Allah subhanahu wataala, amma hukunci shi a nan gidan duniya kashi shi zai. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakuni llahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, waɗanda suka yi imani suka kafirce, suka yi imani suka kafirce, suka ƙara kafirci akan kafircin su, Allah ya ce waɗannan mutane lam yakuni llahu liyaghfira lahum, Allah baya gafarta wa waɗannan mutane, wala liyahdiyahum sabila, Allah baya shiryar da su tafarkin madaidaici, dan haka kawai a kashe shi. Duk mutumin da yake cikin musulunci da ba an ya huta mi zame kashe shi zai, duk mutumin da ya rinda kashe shi zai. Haka Allah yake cewa innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humu dhalun, lalle mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani suka ƙara akan kafircin da suka yi nada, lan tuqbala tawbatuhum, waɗannan mutanen kwata kwata Allah ba zai amsa tuban su ba, sannan kuma waɗannan mutanen su ne batattu. To wannan shine mutum na biyar daga cikin waɗanda wannan malama suka ce ai koda ya tuba to wannan mutum ba za a shi tuba shi ba, saboda Allah ya ce wala liyahdiyahum sabila, Allah ba zai shirye da shi tafarki madaidaici ba, daga suka ce wannan mutum ya bace kawai, wa ulaika hum dhalun, kuma gashi ya zo shi ma. Mutum na shida shine mutumin da yake kira zuwa ga bid'a, ya bayyana karara bid'a yake sama, yana kan abinda ba karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ba, amma kuma yayi ruwa yayi tsaki yayi gamo yayi madokiya akan cewa wannan abinda ba karantarwar manzo Allah ba, dole shi abinda za a karantar za a sa mutane su rika aiki da shi. Aka ga cewa lalle da gaske yake yana kiran mutane zuwa ga wata karantarwar da ta sha bamban da karantarwar manzo Allah, shi ma in ana shari'ar Allah wannan mutum kashe shi zai, saboda zai jirkita addinin Allah, zai sabke mutane daga asalin abin da aka sa su ya sa su abu sa su wani aikin da shi ne ya kirkira musu. To waɗannan mutane guda shida ɓangare na malamai na farko suka ce waɗannan ko sun tuba kawai kashe su zai. Magana ta biyu, anna man taba minhum taba Allahu alaihi mahma kan, ɓangare biyu na malamai wanda kuma ita ce magana ta yi zamantowa daidai. Duk mutumin da yake aikata wani aiki na ba daidai ba, idan ya tuba to taballahu alaihi, Allah zai amshi tuban shi mahma kana, duk yadda al'amari ya kasance. Matukar dai lokacin akwai daman da zai iya tuba, rana ba ta huto daga yamma ba, sannan ran shi bai zo makoshiya ba, to wannan mutum iya da daman da zai iya tuba. Suka ce wa wajaba alkaffu anhu mahma kana, sannan kuma a kame daga shi kar a kashe shi. To sun kawo dalilai daga cikin Al-Qur'ani mai girma, da kuma shine maganar da ta hirinja daga cikin maganganun malamai. Abu na farko, fadar Allah subhanahu wataala, Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam, Allah ce haqiqa sun kafirta suwa waɗanda suka ce al-masihu isa dan maryam, sun ce shi ma yana matsayin Allah ne subhanahu wataala. Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid, ku fasari cewa babu wani abun bauta in ba abun bauta guda ɗaya ba tilo shine Allah subhanahu wataala. Sannan su waɗannan mutanen wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim, idan ba su hasa wannan maganganun da suke ba, Allah yake cewa tabbas ƙarshen al'amarin su zai shahe su azaba mai raɗaɗi a wajen Allah mai girma da buwaya. Yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya gama wannan bayani, sai Allah ke cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, su waɗannan mutanen me yasa ba za su tuba ba su koma zuwa ga Allah, me yasa ba za su tuba ba su koma su nemi gafara wajen Allah subhanahu wataala. Wallahu ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama ne. Suka ce kaga laihin su shine me sanyawa Allah kishiya, amma ƙarshe sai Allah ya ce me yasa ba za su tuba ba. Kina in sun tuba shi kuma wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai rahama ne, Allah zai amshe su. Aya ta biyu, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. A faɗa wa waɗanda suka suke kafirai ne, in yantahu, in suka fasa wannan kafircin nasu, yughfar lahum ma qad salafa, za a gafarta musu duk abin da ya riga ya gabata. In dai za su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, to Allah mai girma da kuwa zai amshe su. To malamai suke cewa wa hadha amun, wannan magana da aka yi magana ce gamamma, duk wani mutumin da zai saba ma Allah duk irin kalan saban Allah da zai yi, to in dai ya riga ya tuba, to magana ta riga ta kare. Suka ce wa hadha ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa jam'in min al-muhaqqiqin, wannan kuma shine magana shaykh al-islam ibn taymiyyah, sannan kuma da yawa daga cikin malaman da suke da kalailace mas'ala, abita bi kulli diqqa, har a gano cewa ina abin yake. Kenan da al'aiti hali, wannan mutumin in ya tuba, waɗannan mutane in suka tuba, Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi tuban su. To wannan shine farkon bayanin da malamin ya fara a cikin baiti na 86, yace wa qila fi durusi wa zanadiqa, an faɗa game da mutanen da suke al-durusi, sannan kuma da az-zanadiqa, da zindiqai, wasa'ili dawa'ifil munafiqa, da sauran kungiyoyi da suke na munafukai masu bayyana imani amma a cikin zuciyarsu kuma ba abin da yake kuma shi'in ba kafirci ba. Yace wa kullu da'in libtida'in yuqtalu kaman takarrar naqsuhu la yuqbalu, wa kullu da'in, dukkan mutumin da yana kira libtida'in zuwa ga ayi bid'a, wannan mutumin yuqtalu. Malai yace maganar malamai na farko shine za a kashe shi, kaman takarrar, kaman wanda kuma ya maimaitu naqsuhu, bi ma'ana riddan shi ya mai rika maimaituwa, shi ma wannan mutumin la yuqbalu, ba a amsan shi a matsayin mai imani, ko da ya tuba me za a mishi, kashe shi zai. Li'annahu lam yubdi min imanihi, saboda wannan mutumin bai bayyana ba komai a cikin abin da ya shahi imani shi, yace illal ladhi adha'a min lisanihi, sai dai wannan abin da ya yadu ya intashara, abin da aka sani tare da shi a saman halshen shi, yake cewa imma na ilhadin ne, imma na sihirin ne, imma na bid'an ne, imma na menene, wannan abin da shine kawai ya bayyana. To wannan mutumin ko da ya tuba, maganar malumai na fari kenan, me za a mishi, kashe shi zai. Tuban shi kuma da tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ne. Mal yace kamulhidin wa sahirin wa sahira, kamar mulhidi, kamar mutumin da yake boka, namiji ko mace, yace wa hum ala niyatihim fil akhirah, waɗannan mutanen gabaɗaya suna kan niyyarsu a gobe kiyama. Kenan idan ya zama to tuban da suka yi da gaske ne sun tuba, kenan tubansu zai amfane su a wajen Allah, amma ba a nan gidan duniya ba. To tahiya akan maganar malamai na farko, malamai ta kuntu, kenan yanzu magana ta ra'ayin malamai na fari ya kare da bayanin da aka yi gabaɗaya. Waɗannan mutanen guda shida kenan in sun tuba za a iya, ba za a amshi tubansu ba, kashe su kawai za a yi. Sai malam Imam Safari ne yake cewa qultu wa in dallat dala'ilul huda kama jara lil aylabuni yihtada, yace qultu, nace wa in dallat dala'ilul huda, idan dalilai na shari'a sun yi nuni sun bayyana ga waɗannan mutanen guda shidda, kama jara lil aylabuni, kamar yadda ya gudanu ga wani mutum da ake kiran shi da sunan al aylabuni, ihtada, ya shiga waɗannan rikita-rikita na irin tunani na banza akan Allah subhanahu wa ta'ala, amma ƙarshe ya komo ya tuba, kuma an amshi tuban shi. Malik ya cewa wannan bawan Allah al-aylabuni ya ce ana kiran shi da suna Hassan as-Safdi al-aylabuni, wannan mutumin kana min ad-durus, iya daga cikin waɗanda suke da tunani irin na ad-durusiyya, fataba, sai ya komo ya tuba, wa nazzama nuniyatan tawilatan fi raddi alaihim, sannan kuma ya komo bayan ya tuba sai ya zo ya yi rubutu akan waɗanda suke da aqida na ad-duruziyya yayi kace-kace da su ya bayyana yanda halin su yake wannan mutumin to kuma da yawa daga cikin malaman da suka rayu tare da shi sun nuna cewa lalle tafarkin da ya kama tafarki ne da garcince kenan aka magana ta biyu ita ce abun dogara da ita duk mutumin da yake aikata ba daidai ba in ya komo ya tuba to za a yi tuban shi yawa malaka ta fa innahu azaa min asrarihim ma kana fihi al-hadfu an asrarihim aw an astarihim fa innahu azaa saboda shi wannan al-ailabuni ya fa innahu azaa ya bayyana min asrarihim na daga abin da ya shafi sirrin su ya huto ya bayyana cewa ka san mutumin da ya aqida aqidar da yayi idan ka huto za ka yi bayani akan ta za ka yi bayani saboda yanda wani zai yi to shi yayi al-aqidatu duruziyya sannan bayan Allah ya shiryar da shi kuma ya huto yayi rubuce-rubuce akan su ya bayyana asalin ga yanda aqida take kuma ga irin hatsarin da take tare da shi shine malai ce fa innahu azaa min asrarihim haqiqa ya kuzuzuta ko ya bayyana na daga sirrukan waɗannan mutanen ma kana fihi al-hatqu bayanin da yayi a cikin shi fihi a cikin bayanin akwai al-hatqu an astarihim ya ce duk wani sirrin da yake cikin wannan aqida sai ya bayyana karara cewa ga yanda abun yake malai ce wa kana lid-dinil qawimi nasiran fasara minna batinan wa zahira wannan mutumin wakala lid-dini sai ya zamanto game da addinin Allah al-qawimi addini wanda yake daidaitacce wannan mutumin al-ailabuni sai ya zamanto nasiran yana mai kokarin bada kariya ga addinin Allah nagartacce malam safari ne yake cewa fasara minna sai ya kasance tare da mu zahiran wa batinan a bayyanan shi sannan kuma da abin da ya shahi a bayyane da abin da yake a batini gaba daya tunda hutowa da yayi bayani akan waɗannan mutane ya nuna lalle tsakanin shi da Allah yake to wannan kuma tace magana ta biyu in mutum ya tuba kawai a tuban shi yar magana ta rage ta kare mali yace fa kullu zindiqin wa kullu mariqin wa jahidin wa mulhidin wa munafiqin yace fa kullu zindiqin dukkan mutumin da yake zindiki ne wa kullu mariqin duk mutumin da ya wuce ya bar addini mana mutumin da ya ridda mana maraqa min ad-din ay kharaja min ad-din mutumin da ya wuce ya bar addini yace wa jahidin da dukkan mutumin da ya musu addini shine jahid al-juhud yani mutun ya musunta yana cewa ka addini nan gaba ɗaya bai rada shi ba wa mulhidin da mutumin da yake mulhidi ya bayyana imani amma a cikin zuciyar shi kafirci ne wa munafiqi da mutumin da yake munafiki waɗannan mutanen gaba ɗaya malai yace izastabana nusuhu lid-dini idan ya bayyana nasihar addini ya dauke ta imani ya koma ya gyara halayen shi gaba ɗaya game da abin da ya shafi addini to wannan mutumin fa innahu yuqbalu ala yaqini za a karbe shi ta hanyar yaqini cewa an yarda lalle mutum ne mai imani an yaso kuma abin da yake cikin zuciyar shi tsakanin shi kuma an bar shi da Allah subhanahu wataala tunda ya tabbata cewa abinda zaka ma mutum hukunci da shi shine abinda ya bayyana a gare ka ya bayyana a gare ka mutumin gaskiya ne mutumin gaskiya ne ya bayyana a gare ka mai imani ne mai imani ne amma haƙiƙanin me yake cikin zuciyar shi wannan kuma al'amarin Allah subhanahu wataala shi kadai ne allahul ghuyub shi kadai ne alimun bi zati sudur to wannan shine abinda malam ya kawo game da wannan babi na dukkan mutumin da ya zamanto yayi ridda ko ya faɗi wasu maganganu akan addini ko akan Allah subhanahu wataala ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko makamancin wannan to wannan mutumin magana mafi rinjaye shine in ya tuba aka gane gaskiyar tuban shi tsakanin shi da Allah ne ya tuba ba ya ji ce an kai shi kotu bane ba a dalilin haka sai ya jajjanya abubuwa a tsakanin shi da Allah ya tuba kuma ya komo yake bayani akan asalin abin da ya hudu ne zuwa yana warware shi yana bayani gamsheshe karkashin Qur'ani da hadisi wannan mutumin tabbas tuban shi amsheshe ne kenan ba za a taba shi ba sauran al'amarin shi kuma yana wajen Allah subhanahu wataala sai fasali na gaba malace faslun fil kalami ala al imani wa ikhtilafin nasi fihi wa tahqiq madhhab al salaf fi zalika wannan fasali ne wanda zai magana akan ala al imani game da imani me yake cewa imani wa ikhtilafin nasi fihi da sabanin da mutane suka yi akan abin da ake cewa imani sannan kuma wa tahqiq madhhab al salaf da tabbatar da mazhaba na mazanjiya akan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama malati fi zalika a cikin al'amarin da ya shafi imanin nan to idan ka ce al-imanu kafin mu je zuwa ga abinda malami ya ambata daga an ce imani ana nihin at-tasdiqul jazim shine mutun ya gaskanta gaskantawa na yankan shakku alladhi la ya'tarihi shakkun wanda babu wani shakka a cikin gaskantawanka imana kai ne zaman to imaninka da Allah kawai tsammani to in haka nan ne to in ba haka ne ba ya zaman to a cikin zuciyarka da gaske babu shakka ko kadan a cikin zuciyar game da imani da Allah subhanahu wataala wanda shi ake cewa imani amma ya zaman to muzabzab ne kawai kai ne kanka dai to abin kamar haka ne kamar ba haka ba yau kana wuri kaza gobe kana wuri kaza ko ka ji an ce maka ga wani zai tayi coci kuma zai zo musallaci sallah a wanda ba mai imani bane ba aiwa an dan kama iska ne kawai sannan kuma imani a halshen malumai na shari'a suke cewa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati shi abinda yake cewa imani shine qaulun bil lisan bakin ka ya fadi ya furta imanin imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu na farko kenan abu na biyu kaga an samu qaulun bil lisan to sai wa i'tiqadun bil qalbi zuciyarka dole ta yarda da abinda bakin nan naka ya fadi daga an samu sabani tsakanin bakinka da zuciyarka babu zance imani abu na uku sanan wa amalun bil jawarih aiki kuma da gabbai in bakinka ya fadi zuciyarka ta yarda a ina za a gane akan gabbanka za a gane a ganka kai ne zuwa masallaci karatu qur'ani duk wata doka ta addini kana kokarin kiyayewa duk abin da aka hana kana kokarin hanuwa yawwa wannan shine tabbas cewa imaninka imani ne zamnan ne sanan bayan shi yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa kuma iya rabuwa yawwa yana karuwa da da'a ga Allah subhanahu wataala sanan kuma imani yana ragewa a lokacin da mutun ya zamanto yana aikata ayyuka na sabo kuma wannan wani abu ne sananne wanda kai da kanka kana ji a lokutan da ka cika kusantan Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata ayyuka managarta wallahi gamsuwar zuciyarka daban yake da nutsuwarka daban take da kwanakin da ya zama to ka shiga cikin wata sharhuliya ta daban to malai kita wannan shine a wajen ahlus sunna wal jamaa abin da yake cewa imani kenan qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah to anan falau annahu nataqa bil lisanihi wa lam walakinahu lam yusaddiq bi qalbihi to yazo yace yayi imani da Allah amma zuciyar shi bata yarda ba فهذا هو النفاق الأكبر. وانا شيني مناهوتي بابا. وانا مناهوتي ندا وانا ياهي كاهوتي ما. يوا سبو دبا وانا قاتل لزي ايما كاين وانا ابونا كفرتا. كافرتا ربا كينك اما زوتي ركا بتير ربا. تو اوانا اللوغة تنبابي هي ري ايماني تاريدا كاين. دليلي اكان وانا. يزوالا زي بيو ابوني قبا باين قبا. نهركو قول باللسان. نبيو اعتقاد بالقلب. Na uku amalun bil jawarih sannan kuma bayani na gaba shine yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah saboda daga cikin at-tawa'ifud dalla ungiyoyin da suka bace suka bar hanyar daidai suna ga cewa ba dole waɗannan abubuwan sai sun haɗu ba tukun imani zai iya zama amma yanzu bu biyo malam buji yanda dole sai sun tabbatu in ba haka ba babu hira imani yanzu abu na harko qaulun bil lisan fadi da baki to wannan fadin da baki dole sai zuciya ta gaskanta shi daga zuciya bata gaskanta shi ba sai mutun ya fada cikin waɗanda Allah yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina waɗannan ba masu imani bane ba wa yahudda su Allah me yasa saboda bakin su abin da ya hudi daban abinda kuma zuciyarsu take rayawa daban ta haka an samu sabani babu shirin imani haka kuma Allah yake faɗa game da su waɗannan mutanen Allah yace idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai sun zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallama za su ce ai nashhadu muna shaidawa cewa lalle kai manzo ne na Allah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah yace lalle ubangiji yana lalle ubangiji ya tabbatar da cewa kai manzo ne a gare shi amma kuma a daidai lokacin da kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna, amma fa Allah yana mai shaida cewa munafukai ƙarya suke a cikin maganar su da suke. Allah ya ci gaba da cewa idza ra'aytum tu'jibuka ajsamu, in ka gansu za su burge ka, zaka ga alama kamar akwai imani. Wa in yaqulu tasma'a liqawlihi, in suna bayani suna magana zaka saurare shi. Amma kuma halin su in sun zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ka annahum khushubun musannada, halin su ga wajen manzala kamar a dauki katako ne a jingina shi, kamar jinginannin katako ne ba abin da suke ganewa, saboda ba su zo da su gane ba. Khatamallahu ala qulubi, Allah ya rufe zuciyar ba ta fahimtar komai. To waɗannan munafukai kaga Ubangiji subhanahu wataala ya hudda su daga cikin imani, kuma Allah ya shaida akan cewa lalle maƙaryata ne. Su bi suka ɗauka kawai ittakhadhu aymanahum junnatan, sun ɗauki rantsuwansu da za su yi da cewa mun yi imani, ya zama ta musu a matsayin kariyar da za su iya zama a cikin al'ummar musulmi. To wannan su kaga abinda bakinsu ya faɗi zuciyarsu ba ta yarda ba, Allah ce ba masu imani ba ne ba. Iya daga cikin halinsu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗa da bakinsu suna ƙarawa abinda babu shi a cikin zuciyarsu. Malai yake cewa a wannan gaba ta farko kenan, gaba ta biyu, man saddaqa bi qalbihi wa lam yantiq bi lisanihi fa laysa bi mu'min, mutumin da ya gamsu cewa abinda manzon Allah ya zo da shi haka nan ne, amma bakin shi bai furta imani ba, shi wannan mutumin ba mai imani bane ba. Warai ba mai imani bane ba. Yace walihaza nafa Allahu al-imana an mushriki quraish, ai a dalilin haka Allah ya kore imani game da quraishawa. Bal an fir'aun, Allah malaika ce ba ma wannan ba, hatta da fir'auna ya yarda da abin da annabi Musa ya zo da shi shine daidai a cikin zuciyar shi, amma bakin shi bai faɗi haka ba. Fa mushriku quraish, su mushrikan quraisha me suke cewa, qad na'alahu innahu, Allah yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, Allah yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam an in yayi bayani an ƙaryata, an yahudi an ƙaryata, Allah yake qad na'lamu, hakika mu mun riga mun san cewa, la yahzunuka alladhi yaqulun, yana bukanta maka ne abinda suke faɗi, abinda mushrikai suke faɗi akan ka, amma ka sani fa innahum la yukadhibuna, ba faƙarita ka suke ba, kawai walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun, kawai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah mai girma da kuwa, amma sun fi kowa sanin cewa kai mutum ne mai gaskiya, kuma abin nan da ka zo da shi gaskiya ne. Me yasa kare ta ka sun yarda haka a cikin zuciyarsu, amma da bakinsu ne suke nuna cewa su yarda ba, kaga Allah sai kore imani tare da su. Da haka kenan, dole sai in baki ya faɗi sai zuciya ta yarda, in bata yarda ba munafici. Idan zaman to zuciya ta yarda, baki ko bai faɗi ba, babu hirar imani. Saboda ga Qurayshawa sun yarda da abinda manzon Allah ya zo da shi, Allah ya ce fa innahum la yukadhibunaka, amma walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun. Sannan ko ba haka Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, waɗanda aka ba su littafi sai kafir cewa Allah sun san littafin kamar yadda suka san ɗiyan cikin su, amma imanin zuciyarsu ta san haka nan ne, amma bakin su ya ki furtawa, da haka ba masu imani bane ba. Haka Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, da yawa daga cikin su zaka samu suna boye abin da yake gaskiya, wa hum ya'lamun, amma sun rige sun san gaskiya ce, amma sai ayi mursisi a nuna cewa ba haka nan bane, ko kuma an ki ba ayi imani. Wannan shine abin da suka yi. Fir'aun, Allah ya bada labarin cewa shi ma ya bayyana cewa abinda Musa ya zo da shi shine abin da yake daidai. Annabi Musa yake cewa Fir'auna, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard, hakika ka rige ka sani abinda aka safkar wa waɗannan mutane shine abin da yake na daidai. Sannan kuma yake cewa laqad alimta ma anzala haula, ya'ni al ayat wal mu'jizat allati ja'a biha Musa, duk abinda Annabi Musa ya zo da shi ya tabbatar da cewa daidai ne, amma me ya faru, wajahadu biha ne kaw wastaiqanataha anfusuhum zulman wa ulwa, anji an yarda a cikin zuciya, amma an ki a yarda aka musunta abin, wa jahadu biha, ai jahadu biha bi alsinatihim, da halishin suka nuna cewa su yarda ba wastaiqanatha anfusum amma zuciyar su ta tabbatar da abinda annabi Musa ya zoce haka nan ne ai shi yasa ana zuwa da ya ga ruwa yana fama ya shige da shi sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace wa ana minal muslimina yace kai ni na shaida wannan abinda banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma na shaida daga yau ba abun bauta sai Allah ina cikin masu imani ina cikin musulmai to shi kuma yazo hutar rai Allah ya ce al ana wa qad asaita qabl wa kunta min mufsidin sai yanzu bayan duk abin da ka shibka na lalaci da banna da kaza kai abin da kaga dama sai ka zo da dab za ka mutu ka ce kai imani kaga dama iya daga cikin sharuddan da ba an san tuban mutum a lokacin da rai yazo huta ko da mutum ya tuba babu zancan amsa saboda lokacin ya ga uwar bari to da kaga waɗannan duka an kore musu imani kenan imani dole sai baki ya faɗi dole sai zuciya ta yarda sannan kuma a ina za a ga haka a cikin gaban mutum a cikin ayyukan shi duk mutumin da ya zama to bakin shi ya faɗi zuciyar shi ta yarda to babu zance irin wannan musulunci irin na turai a ce titir din shi musulmi ne yayi imani amma shi bai ya sallah bai ya azumi bai ya karatu qur'ani ba ruwan sharikokin shi na duniya kawai yake amma dai titir din shi musulmi ne to wannan ba imani bane ba me yasa saboda ba samu ba amalun bil jawari dole gaban ka sai aiki kuma wannan abin da gaban ka za su nuna shi yake nuni akan imani da kake da yanzu ga mutum yana aikata ba daidai ba a ce mushi wani kaji tsoron Allah sai ya ce al iman ha huna imani ne eh ba maka musu ba amma shi imanin da yake nan din nan shine yake umurni ga waɗannan gaban naka gaba daya idan akwai imanin to zai umurce ka akan aikata aikin da yake da'a ne ga Allah subhanahu wataala to da haka malai yake cewa kaga anan dai wajibi ne mutum ya tabbatar da waɗannan abubuwa bakin ka ya faɗi zuciyar ka ta yarda gaban ka su yi aiki sannan imani yana karuwa kuma sannan imani yana raguwa dalili akan wannan magana Allah mai girma da buwa yake cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatul imanan yace wa ala rabbihim yatawakkalun innama ku fasali cewa kadai almu'minuna masu imani sune suwa allazina idza dhukira Allah wadanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu sai zamanto sun shiga cikin halin firgici da tsoro idan ana karanta mushi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zaka same shi a cikin halin dardar da halin yana halin tsoron Allah subhanahu wataala amma wa idza tuliyat alaihim ayatu zalatu iman idan ana karanta musu ayoyin Allah me yake kara musu imani yake kara musu ashe imani yana me yana karuwa sai Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun akan sun dogara ga Allah subhanahu wataala waɗannan mutanen su wane ne Allah ya ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su ne waɗanda suke tsayar da sallah suna yin sallah akan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayanin da ya sallu kama ra'aytumuni usalli wannan hadisi wajibi ne da adam a sallan da kake guda biyar ka rika tuna shi ka rika tuna cewa sallar ka irin sallan manzon Allah ce ko kuma sallar naga dama ne ko kuma abin da dai kawai na tashi naga ana yi ne saba kai gaba gani ga wata sallah wajen biki haka suke cewa ko wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma game da abin da muka arzuta suna ciyarwa na farko ciyarwa na farko shine wajibin da yake haƙƙin kan dukiya fitar da zakka sannan kuma da sadakoki na yau da gobe wanda mutum ya zama to tawwu ne a gare shi Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan kaga waɗannan Allah ce sune masu imani da gaske shaida suka samu daga Allah cewa wannan sune masu imani da gaske malai ce haza dalilun ala anna al-iman yazidu wa yanqus wannan ai dalili ne akan cewa imani yana karuwa yana raguwa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani bangarori da sassa kashi 70 da doriya yace a'laha qawlu la ilaha illa Allah mafi kololuwar darajar imani mutum ya tabbatar a cikin zuciyar shi ya faɗa a halishin shi cewa ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah subhanahu wataala ba za ka ɗauki haƙƙin Allah ba ka ba wani wannan mutumin ka'ilun man kana kowane ne wannan shine kololuwar imani sai yake cewa wa adnaha mafi ƙarancin imani kuma imatatul adha anit tariq mutun ya kawar da wani abin da yake ga zai iya cutar da mutane daga saman hanya dutse ne kaya ne wani kusa ne wani wane ne ka doke shi daga saman hanya saboda kar mutane su cutu manzon Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al-iman kumya wani kaso ce daga cikin imani duk mutumin da zai ma kai shi cewa shi ya ma kai shi kirarin ci tantiri ne to wannan alama ce ta tabbiyar imani kumya tana cikin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan al'umma yake cewa a lokacin da wata rana yana zaune cikin gida Abubakar ya sallama aka ce ya shigo Umar ya sallama aka ce ya shigo lokacin da Usman ya sallama manzo Allah yake cewa a ce mushi ya shigo sai manzo Allah ya ƙara gyara zaman shi sai Aisha take cewa ya rasulullahi Umar ya shigo Abubakar ya shigo duka kana kan yanayin da kake amma lokacin da Usman zai shigo sai ka gyara zaman ka sama da yanda kake a da sai yake ce mata ya Aisha ala astahi min rajul tastahi minhu al malaika shin bazan ji kunyan mutumin da hatta malaiku suna jin kunyan shi ba kunya imani Allah ya yi musu dan mata a cikin alqurani mai girma waja'a fi hidayhuma tamshi ala istihya'i Allah ya ce ɗaya daga cikin waɗannan ƴan matan haiga ta zo tana tahiya akan hali na kunya kunya daga cikin imani ya karka nuna cewa kai bakka jin hasu malai ce wa hadha yadullu ala anna al-iman qawlun wa i'tiqadun wa amalun wannan yana nuna akan cewa imani magana ce da furtawa ne da baka kudiri ne da zuciya sannan kuma aiki ne da gabbai kace la ilaha illallah kaga magana ce imaatul aza ali tariq kuma kawar da abin da yake cutar daga saman hanya shi ko menene shi kuma wannan aiki ne da gaba ko kaga kai aiki da hannunka sannan ko bayanin da manzon Allah ya ce wa wal haya'u shu'batun min al-iman ita kuma kuma aikin me aikin zuciya ne da haka waɗannan abubuwan sai sun tattaru tun zai zama to mai imani sannan kuma Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyin cewa zadatuhum imanan wannan abin ya ƙara musu imani sannan Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana idan aka sabkar da wani sura ko wata aya ko wani kaso a cikin alqur'ani za su rika cewa wane ne wannan wannan Allah wannan abin da aka kafkare ƙara mishi imani da ka imani yana karuwa Allah ce fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan kaga masu imani yace wannan ayoyin din suka sabka suna ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kuma suna ba junansu albushiri da aya kaza ta sabka hukumci kaza ya sabka aiki kaza ya samu kaga kenan imani yana ne imani yana karuwa sannan kuma Allah yake cewa wa yazdada alladhina amanu imanan Allah yana karawa masu imani imani fa hadha dalilun ala anna al-imana yazidu bi ta'a yana karuwa ta hanyar da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma imani yana raguwa duk mutum a lokacin da ya zamanto ya kama gaban kai shi yana aikata abin da ya ga dama ba karantarwar Allah ba ba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan kuma yana nuna akan mutum lalle imani shi ya ja baya ubangiji subhanahu wataala ya tursa ta zukatan mu akan bin abin da yake da'a ne a gare shi duk kuma abin da yake saba ma Allah ne ubangiji subhanahu wataala ya tursa ta zukatan mu akan lisan wannan da ya kamata insha Allah taala mu dakata kenan wannan fasali sai mu tashi akan shi a sati mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله